العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari saduwanmu a wannan dare na 5 ga watan Jumada ula shekara ta 1435 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 6 ga watan 3 shekara ta 2014 na miladin Isa alaihi salam, wanda muke haduwa wannan masallaci na Masjidur Rahma da ke nan cikin garin Bauchi inda ake karanta wannan littafi na Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadith an-Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi na Al-Imam Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughira bin Barduzbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wanda in ba manta ba ana wato karanta kitabu salah, ko ana cikin kitabu salah, wanda bayani ya abinda ya shafi abubuwan da ya kamata ko bai kamata ba a yi a masallaci, wanda kenan bayani ne akan hukunce-hukunce da laduban masallaci, wanda za mu tashi akan darasin da muka fara bayani akan sa a darasin da ya gabata, inda Imam al-Bukhari yake cewa babu zikri al-bai'i wash-shira'i 'ala al-minbari fi al-masjid. To babin da yazo don yin bayani akan hukuncin ambaton kasuwanci, wato saya da sayarwa akan minbari a cikin masallaci. To malami ko karantar da abin da ya shafi kasuwanci ko cinikayya a hudu ba, tunda wato anan yayi amfani da minbari saboda mafi yawan abinda annaban Allah yake isar da sako a kansa shine ya hau kan minbari, sawa'ur ranan juma'a ne ko ba ranan juma'a ba, kenan ambaton minbari anan a al'adan mu a yanzu zamu iya cewa ya ke buda ranan juma'a, to amma annaban Allah yakan hau minbari ko a ranan juma'a ko ba a ranan juma'a ba, matukar akwai bukata ta isar da wani sako annabin Allah yakan hau kan minbari ya isar da wannan sako din, kuma amfanin minbari shine saboda a ga mai magana a ji shi a saurare shi da kyau, ko saboda haka Imam al-Bukhari ya kawo wannan babi kamar yadda nayi bayani, tunda akwai hadisai wanda Imam al-Bukhari ya san su ya karanta su koda basu cika sharadin ya fitar da su a cikin sahihin sa ba, wanda annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam suka zo annabin Allah ya haramta kasuwanci a cikin masallaci, ciniki saya da sayarwa a cikin masallaci haramun ne, to shin ambaton abin da yake haramun a cikin masallaci ba akan yadda aka haramta shi ba ya halatta ko bai halatta ba, shi yasa Imam al-Bukhari ya kawo wannan babi, kamar yadda nayi bayani a baya wani lokaci imam ko kuma yana cikin hanyoyin malamin hadisi a kawo hadisin da ke haramta wani abu, a kawo hadisin da ke halatta wannan abin, wanda akwai karo tsakanin hadisan guda biyu. To malaman hadisin wani lokaci maimakon su ce maka isnadin hadisin akwai wane ko wane akwai illa a isnadin, sai su bar hadisin da ya nuna haramci su kawo wanda ya nuna halacci ya tabbata ya inganta ya fi karfin wancan da ya haramta, don su gwada maka cewa wancan da ya haramta wancan aikin hadisi ne mai rauni, wato ba zai yi ya ci karo da hadisin da ya fi karfinsa ba. Ina fatan na yi wannan bayani a darasin da ya gabata. Kamar yadda yake wani lokaci akan yi irin wannan saboda bayanin cewa wancan hadisin da ya haramta asali in an ce abu haram ko kuma an hana, hani yana nufin haramci, wanda laifin haramci abu ne mai girma bai kamata a aikata shi, sai a zo da hadisin da ke gwada cewa an aikata wannan abin don a fitar da hanin daga haramci zuwa ga karhanci ko kuma annahyu tanzihi a lugan malamin usulu. An fahimci wannan? Saboda haka Imam al-Bukhari ya kawo wannan babi na bayanin cewa shin ya halatta a ambaci hukunce-hukuncen kasuwanci ciniki saya da sayarwa a masallaci sawa'un akan mimbari ko kuma ayi bayanin haka a cikin masallaci ko da ba akan mimbari ba. An fahimci wannan? Wanda ambaton mimbari anan ana kiran shi ilimin usul mafhumu laqab. Mafhumu laqab la ta'thira lahu, wato suna bai da tasiri wajen gina hukunci. Dan kada mutum ya fahimci mimbari sai ai in ba akan mimbari ba kenan bai halatta ba. A'a, an kawo mimbari ne kamar yadda na faɗa, saboda annabin Allah in zai isar da sako yakan hauka mimbari. Qala haddathana Ali ibn Abdullah, Ali ibn Abdullah ibn Ja'far al-Madini, wanda wannan malami wato saboda amana na addinin musulunci an tambaye Ali ibn al-Madini akan mahaifinsa, me matsayin mahaifinsa a gurin ilimin hadisi, yace mahaifina a ilimin hadisi dha'ifi ne, saboda amana ce wannan, ba za a karbi hadisi a gurin mahaifina ba. Abdullah ibn Ja'far al-Madini dha'ifi ne, wannan amana irin na magabata. Wanda akwai ɗaya daga ciki Yahya ibn Sa'id al-Qattan, malamin su Ali ibn al-Madini ne, lokacin da yazo mutuwa sai ɗaya daga cikin ɗaliban sai shiga gurin sa yake ce masa, sai Yahya ibn Sa'id al-Qattan yace, to me mutane suke faɗa, me suke guje mani tunda nazo mutuwa? Yace suna yabonka, suna faɗan alkhairinka, sai dai suna gudun cewa maganganun da kai na yabo da fallasa na jarhu wa ta'dili da kai suna jiye maka tsoro mutane ranan tashin alkiyama za su ci kume ka, ce wane ya fallasa ni, ya ce mani dha'ifi ne, yace wallahi la an yakuna an-nasu khusama'i yawm al-qiyamati ahabbu ilayya min an yakuna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khasmi, wato da mutane su zarge ni su kai ƙara na ranan tashin alkiyama na fallace su, na ce wane bai kamata a karbi hadisinsa ba, wallahi a shirye nake na fi son haka. Akan akai ranan tashin kiyama an tara mutane, annabin Allah ce kai Yahya ibn Sa'id ka san ana mani ƙarya, ka kika ƙaryata mai yin mani ƙarya. To na fi so a ce annabin Allah ce na kare addininsa, na kare hadisinsa, na fallaci mutane akan in yi shiru in ga ana cin mutuncin addinin annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam. Qala haddathana Sufyan bin Uyayna, qala haddathana Yahya bin Sa'id al-Ansari, ba Qattan ba, muna da Yahya bin Sa'id al-Qattan, muna da Yahya bin Sa'id al-Ansari, muna da Yahya bin Abi Kathir, muna da Yahya bin Sa'id bin Hayyan, wanda a nan gurin Sufyan yana ruwaitowa ne daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari, wadda martaban da yazo, ɗabakan da yazo, ba zai yi Yahya ibn Sa'id al-Qattan yazo a wannan matsayin ba. Ai hakuri, wani lokaci mukan taba abin da ya shafi ilmun rijal saboda muhimmancin sa. Annahu qala na Amra binti Abdurrahman annaha qalat an Aisha radiyallahu anha qalat, daga Aisha Allah ya kara mata yadda, ta ce atatha Barira, Barir take cewa Barira ta zo gurinta, tas'aluha fi kitabatiha, tana roƙonta, tana tambayanta, tana neman taimakon Aisha fi kitabatiha akan rubutu da ta yi tare da masu gidanta na cewa su ‘yantar da ita, wato akwai abin da suka yi yarjejeniya na cewa ta biya wannan abin da aka rubuta mata don su ‘yantar da ita, ta zama ta samu ‘yanci, wanda rubutun ba a kawo shi a nan gurin ba, sun yi yarjejeniya da masu gidanta, kamar yadda na faɗi bayi suna nan kusan kashi biyar. Akwai bawa da aka yi cewa kin, wato bawa cikakken bawa, akwai bawa da ake cewa muba'am, wato ko a ce sashin sa an entered da shi wani sashin yana nan. Misali bawan da mutum biyu uku hudu suka mallaka, wani ya ce ni abinda na mallaka a wannan bawan na entered da shi, wato muba'am. Akwai mukatab, akwai bawan da masu gidansa sun rubuta masa wani kudi ya biya saboda ya entered da kansa. Akwai mudabbar, wanda mai gidansa yace masa inna mutuka entu. Akwai kuma ummu walad, wadda ta aihu, ita ce ummu walad, baiwa wadda ta aihu. Wannan sune anwa na bayi a musulunci. Saboda haka akwai mukatab, wanda Allah ya bada labarin mukatab a cikin Alkur'ani, والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. وتودن سكي نيما cikin bayin ku cewa ku yi rubutu sakanin ku da su, ku rubuta musu kudi wanda za su biya don su enter da kawunansu, ku taimaka musu ku mu'minai ta hanyar ko ta hanyar kudin zakka ko ta hanyar wani dai taimakon da za ku ba su, su je su biya kuɗin don su entered da kawunansu. To ita barira a nan wani nau'i ta shiga a cikin nau'i na bayi, ta zama mukataba kenan, wanda wannan rubutun da suka yi riwaya ya tabbata cewa ala tis'i awaqin, akan awaqi wato nauyin wato dinari ko kuma zinari wanda ya kai wato abin nan awaki guda tara, wanda awak guda daya shine dinari 20, to guda tara ya zama nawa? Ya zama dinari nawa? 180 a zinari kenan. Azurfa kuma dirhami, kowane awaki daya dirhami 200 ne. Ka buga 200 sau tara ya zama nawa? 108. 1,108. Yau a kasuwan duniya dinari, that is gold, nawa ake sayar da shi? Akwai 'yan kasuwan gold a nan gurin. 1,800 guda ɗaya? Gram ɗaya. Nauyin wannan da ake fitar masa da zakka, nisabi dama uqiya 5 ne, khamsatu awaqin. Abinda ya kai khamsatu awaqin, ina jin nauyin sa 595 ne. Nauyin abin nan awaki 5 wanda yake kai nisabi, wanda yau in an buga a zakka nawa in mutum ya mallaka wannan shekara zai fitar da zakka? 700 da nawa? Ko ba ku da shi a masallacinku ne? Bayin, almuhim ku je ku yi lissafi. Ita dai abin da ta yi yarjejeniya da mutanenta shine nawa? Awaki 9 akan kowane shekara za ta biya uqiya 1. Za ta biya me? Uqiya 1 bayan shekara 9 ta entered da kanta. Saboda haka ta zo gurin Aisha tana neman taimako, wadda muka ce a bayaninmu wannan shine asali a bai'u bit taqsiitu, wato kasuwancin da ake yi cewa mutum ya yi yarjejeniya ya sayi abu amma zai dinga biya a hankali, shine asalin albai'u bit taqsiit. Na zo gurinka ina da bukatan mota amma kuma bani da kuɗi, ni ma'aikaci ne, ka sayar mani da motan kowane wata, in an bani albashi zan cire a cikin albashi na in biya. Abinda ake bukata a nan gurin sharadi na bai'u bit taqsiit kamar yadda muka faɗa shine ya zama na ɗaya an san abinda ake ciniki a kansa, ba majhuli bane, mota muke bayanin za mu saya, na ɗaya kenan. Na biyu, mu san kuɗin nawa ne, 100,000 ne misali, mun san adadin kuɗin. Sa'annan zuwa wane lokaci nawa zan rinka biya, kuma biya ɗin nan a wata nawa ne, ko a sati dole mu san wannan. Cewa mu san lokacin da zan gama biya misali, ce na sayi motar nan 100,000 zan biya a cikin wata nawa, misali wata 10 zan biya 100,000 nan. A sa'annan mu san na hudu kenan ko? Na hudu sa'annan mu san a wata ɗin nawa zan dinga bayarwa. Kun fahimci maganar? Na ɗaya a san abin, a san adadin kuɗinsa, a san lokacin da za a kammala biya. Sa'annan a san kowane wata ne muka yi yarjejeniya ko sati ko wata biyu, mu san wannan cewa nawa ne zan rinka bayarwa zuwa ƙarshen yanda wato kuɗin nan zai ƙare. Kun fahimci bai ubil bi taqsid tayyib. Saboda haka barira a nan haka ta yi a waƙi tara, shekara tara, kowane shekara za ta biya uƙiya guda ɗaya. Shikenan, to mun yi wannan ciniki da kai, sai Allah ya mani wani buɗi aka yi bonus a ma'aikata ko a inda nake na samu wata dama, ko wani taimako, wani ya ce min, to muna hira da aboki na, ce wannan motar wallahi na sai ta ina biya a hankali, sai ce to zan biya maka sauran nawa ne, sai ya faɗa. Shin ya halatta in zo in biya in ba da sauran balance ɗin da ya rage a kaina, ko dole wannan yarjejeniyan ba za mu yanke ta ba? An fahimci wannan? Wanda wannan hadisin yake karantar da mu. Shin ya halatta kenan in na samu kuɗi daga baya wanda sun cika wannan in zo in biya gaba ɗaya, ko bai halatta ba? To a wannan ciniki malamai sun yi ittifaki akan halaccinsa. Kamar yadda na yi bayani a baya, illa inda ake saɓani, shin ya halatta in bambance tsakanin in yanzu ne za ka sayar mani in biya kuɗi a hannu, akwai bambancin farashi da cewa idan a hankali ne zan biya? To nan, kamar yadda na faɗa malamai sun kasu kashi biyu, akwai wanda suke ganin babu bambancewa. Cewa in yanzu zan biya 10,000 ne, in kuma a hankali zan biya 15,000, suka ce wannan riba ne, ciniki biyu ne a cikin ciniki guda ɗaya, wanda hadisi ya tabbata cikin sunan man ba'a bai'ataini falahu arkasuhuma aw ar-riba. Annabin Allah ce wanda ya ciniki guda biyu akan ciniki ɗaya, to ya cancanci a bashi abin da ya fi kasa a cikin kuɗin da aka yi, ko kuma abin da ya ci a kai riba ya ci. A wannan suke ganin cewa bai halatta in bambance tsakanin cinikin yanzu da in kuma a hankali za a biya. Sai hannu suka ce a'a, ya halatta, cewa in yanzu ne in sayar maka da shi ka biya kuɗi a hannu 10,000. In kuma a hankali ne lura da yanayi cewa kasuwanci yana iya canzawa, na ƙarin lokacin da ka samu saukin da ka samu, ya halatta in ce maka ka biya 15,000. Suka ce wannan ya halatta, dalili kuma annabin Allah ya yi izini wa Abdullahi ibn Amr ibn al-As za su fita jihadi ba su da abin hawa, ya ce masa kuma babu kuɗi ka yadda ka yi cinikin raƙumi ɗaya a kan raƙuma biyu, amma sai an dawo za a biya, wanda inda a yanzu ne sai dai a yi mai a biya shi kai tsaye, wato in kuɗi a hannu ne ba zai kai haka ba. Suka ce wannan dalili ne halaccin cewa idan akwai ƙarin mudda, to akwai ƙarin kuɗi, wanda wannan sura tana da bambanci da suran al-imbashi za ka karɓa. Saboda akwai abin da ake ce ribal jahiliya, riban nasi'a, wadda akwai ribal fablu a ciki. Misali, mu yi da kai ka bani bashi 10,000 zan biya bayan wata ɗaya, wata ɗaya ya fi ka bani da kuɗi, sai ka ce na ƙara maka wata amma in ka zo mayarwa 10,011 zaka mayar saboda muddan da na ƙara maka wannan riba ne riban nasi'a da riban fadl shi ake kira riban jahiliya wanda da da haka suke bada bashi in suka bada bashi mutun ya kasa sai to shikenan mun yadda mun ƙara maka lokaci amma da ƙarin kuɗi to wannan yana da bambanci da wannan sura ta ciniki wannan riba a wajen daini ne a kasuwanci akwai bambanci da ribal buyu'a da ribal daini an fahimci wannan saboda aka suka ce wannan surar ta halatta to wani amsa suka bayar a wancan hadisin da yazo annabin Allah ya ce man ba'a bai'ataini falahu arkasuhuma aw ar-riba suka ce wannan hadisin yana bayani ne matukan a majalisin kullu tinikin an kammala kullu tinikin ba a yanke abu guda daya ba misali akan wayan nan ake tiniki ko kan mota ake tiniki ka biya in a hannu ne 10,000 in an jima ne 10,015 har aka tashi a haka ba a yanke komai ba daga baya aka zo aka ce to yaya tinikin yake to anan gurin sai a ce ba a bai'ataini fi bai'a sun tashi akan kullu tiniki guda biyu akan tiniki daya ba su yanke komai ba sai wannan surar ita ce za ta sauka akan wannan hadisi an fahimta saboda haka wannan shine maganganun malamai wanda fi'ilan magana na biyu din yana da karfin dalili wallahu ta'ala a'lam wanda kissan barira kamar yadda na faɗa shine asali abai'u wato abin da ya shafi wato albai'u bitakfif faqalat tazo gurin Aisha tana neman Aisha ta taimaka mata wajen biyan wannan kuɗi faqalat sai Aisha tace in shi'iti a'taituki aw a'taitu ahlaki wa yakunu alwala'u li in kin yadda kije ki gaya wa masu gidanki cewa zan biya kuɗin gaba daya yadda kuka yi ba sai a hankali ba amma ni zan entar da ki ya zama kuma ni'ima da kuma wato wala dinki ya zama ni ne na cancanci wato gadon ki in baki da gado shine alwala'u ni'matul wala walaysa fin nisa'i turran asaba illa allati mannat bi'itqi raqaba mata baswat ta'sibi me ta'sibi ya ilimin gado shine waɗanda ba su da wani abin da aka yanke musu la wato dama gado imma bil fardi aw bit ta'sib ne wato a ce kana da yanki kaza ko kuma a ce bayan masu cin gado sun gama ci abin da ya rage shine naka shine ta'sib in kuma babu kowa zaka handame dukiya gaba daya wanda jihatu al bunuwa wal ubuwa wal ukhuwa wal umuma sukan shiga wannan saboda haka anan mata ba su at-ta'sibu bin nafsi mace ba ta ta'sibu bin nafsi akwai ta'sibu bil ghair akwai ta'sib ma al ghair amma takan yi ta'sibu bin nafsi ta inda idan ta inta bawa bawan nan ya rasu babu wanda zai gaje shi to anan gurin za ta zo ta zama ta ɗebi dukiyar ta yi ta'assubanci ta ɗebi dukiyar an fahimci wannan shine abin da ake nufi alwala'u wato ta zama wato ni'iman gado din nan ita ta zama ita ta cancanci wato wato cin gadon wato barira idan ta entar da ita in sun yadda da wannan sharadi cewa za ta biya kuɗin gaba daya amma wala saboda wala shine kai ka entar da mutum saboda ka kai ne waliyinsa an fahimta ta bada wannan sharadi tace ki je ki shawarci masu gidan naki wa qala ahluha kenan a wannan guri akwai abin da aka yanke barira ta gama ta tafi ta je ta gaya musu me suka ce kun ga ba sai an gaya mana ta tafi ba natijan tafiyar ta za a gaya mana wanda wannan uslubi ne na alqur'ani mai girma wanda annabi yusuf falamma ja'ahu ar-rasulu qala arji ila rabbika fas'alhu ma balu an-niswati allati qatta'na aydiyahunna ko lokacin da sarki ya turo da dan sa ko ya je ya ce wa annabi Yusuf za a fitar da shi daga prison me yace yace a ba zan fita ba ka koma gurin mai gidan naka ka gaya masa ya tara matan nan da suka yanke hannayen su ya tambaye su kun ga bai ce qur'ani bai ba mu labarin sai da ya tafi ya je ya samu sarki ya gaya masa abinda Yusuf ya faɗa sannan ga abinda sarki yace a a kawai sai qur'ani yace qala ma khatbukunna idh rawattunna yusuf kai sai kawai aka ba mu labarin abinda ya gudana saboda kana wa qala ahluha wato masu gidanta sai suka ce in shiti ataitaha ma baqiya a in kina so ke Aisha ki biya abinda ya rage na kudin naki wa qala sufyan marratan sufyan bin uyayna ya ruwaito wani lokaci sai yace in shiti ataqtaha wa yakunu alwala'u lana ke mun yadda ki bada kudin cikakke zamu karba mu mun ci kudi kuma wala'in kuma ya zama mallakan mu ne ke dai kin biya kudi a barira ta zama ta samu enci amma wala namu ne an fahimta wa yakunu alwala'u lana falamma jaa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yazo zakaratu zalika Aisha ta ambata masa abinda ya gudana sakaninta da masu gidan barira a wata riwaya annabin Allah yana ji lokacin da Aisha take tattaunawa da barira akan wannan mas'ala din annabin Allah bai tanka ba sai da lokacin da barira ta dawo tace ga sharadin da suka saka shine kaman a lokacin sai wannan magana ya shigo Aisha bayan annabin Allah ya ji ta kuma nemi shawaran annabin Allah ga abin da suka ce wanda wannan ke gwada cewa mace takan iya yin ciniki ko da mijinta bai sani ba matukan an yadda da hankalinta da tunaninta wanda Aisha ta yi wannan ba tare da ta shawarci annabin Allah ba daga baya da wannan sharadi ya shigo ne kafin ne annabin Allah ya san abin da ke gudana qala fa qala sai annabin Allah yace ibta'iha fa a'tiqiha ke abinda yake akan ki kije ki sayi barira ki biya kudin ki enter da ita ki kyale ni da su fa innal wala'a ki san cewa lalle alwala wato ni'man enterwa din nan liman a'taqa yana ga wanda yayi enter ne ba ga wanda kawai dan ya mallaki bawa wani ya enter da shi ya ce har yanzu ni ke da haƙƙi ba wanda kenan haƙiƙa ba ta canzawa saboda mutane sun canza hadisi ya tabbata cikin sunan Abi Dawud hadisin Abi Malik al-Ash'ari annabin Allah sallallahu alaihi wanda asalin hadisin ya tabbata Bukhari ne a Kitabul Ashriba hadisi Abi Malik al-Ash'ari wanda annabin Allah yake cewa sai yakuni min ummati unasun yuhilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azi sai za a samu a cikin al'ummata wanda za su halatta giya da zina da harir da kide-kide wanda yazo a riwayan Abu Dawud cewa akwai cikin al'ummata wanda za su sha kayan maye su sha giya su ambaci giyar da wani suna su yi masa kuskurima wannan baya canza ta daga kasancewanta giya saboda ka dan sun enter dan sun mallake ta ba zai canza hukuncin shari'a ba ke ki je ki abin da yake akan ki ni kuma zan yi bayani fa innal wala'a liman a'taq ki san cewa enter wa wato ni'man wala yana ga wanda ya enter ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر wanda wannan ya sanya kenan Aisha tayi wannan ta biya kudin su suna nan akan cewa ai su ne da wala na barira wanda barira in muka tsaya akan hadisin lokacin zai kare ba mu kare bayani akan barira ba bari dai mu yi kokari mu cimma hadisin in yaso akwai bayani akan cinikayyar da muka fara cikin masallaci ko yake cewa lokacin da aka kammala wannan ciniki sun makama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala al-minbar wanda wannan ya sanya annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi haukan minbari kaga ba ranar juma'a bane saboda wannan matsala wanda irin wannan yakan faru da yawa hadisi ya tabbata bukhari da muslim hadisin abi mas'ud uqba ibn amr al-badri al-ansari wani mutum yake ya fada wa annabin allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yakan rasa sallan asubahi ba don komai ba saboda limamin su yakan tsawaita karatu ya yana tsawaita karatu kuma baya samun sallah saboda ya saba al'adar liman na tsawaita karatu in ma ya farga sai ahab ya ji ya fara karanta fatiha sai ai bakara zai karanta sai kawai ya lulluba sai bacci ya dauke shi ba zai farka ba sai ya ji assalamu alaikum yace to shi yakan rasa sallah saboda al'adar limamin su yakan ja sallah ya tsawaita sahabi yace bai taba ganin annabin Allah a wani wa'azi a wani gargadi a wani fadakarwa yayi fishi irin wannan fishin ba ya hau kan minbari yayi hudu ba musamman dan gargadan wannan wato wanda yayi wannan cewa akwai masu fitinar da mutane wanda akwai kissan Mu'az bin Jabal da ta kama da wannan kenan annabin Allah in abu ya bijiro yakan hau kan minbari ya tara sahabbai yayi ne ya fadakar da su akan wani hukunci na shari'a akan wannan annabin Allah ya hau kan minbari yayi wannan fadakarwa wa qala sufyan marratan a riwayan sufyan a wata riwayar fa sa'ida rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala al-minbar sai annabin Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi ya hau kan minbari fa qala sai yace ma balu aqwamin me yasa wadansu mutane wanda wannan shine usulubi na da'awa ba sai ka ce wane kai abu kaza ba saboda manufar isar da sako ga mutane ne ba ga wannan mutumin shi kadai ba kuma fallasa ne ba wa'azi bane ka ambaci sunan mutum a cikin mutane kana masa wa'azi wannan ba usulubi bane ka saka yi sunan sa ka isar da sako in ya ji ya san cewa in yayi laifin shine in ma akwai wanda yake yin irin nasa ya shafe shi gaba daya wanda wannan shine hikman aka ce wato mutum ya ayyana wani cikin addu'o'i yace Allah ka wa wani kaza kai masa kaza saboda zai yi ba shi kadai bane akwai waɗanda suke taimaka masa suke da hannu a cikin abin amma in ka ce Allah waɗanda suke yin irin abu kaza kai musu kaza kaga da wanda yake yi da wanda aka sani da wanda ba a sani ba an dunkula su an shigar da su an yi masa kudin goro gaba daya an fahimta saboda kai anan annabin Allah sai ma balu aqwamin ya san sunayen su amma bai ambaci sunayen su akan minbari ba wanda ko mutun ne wanda ba komai ba kaga yana yin laifi kazo kan minbari ko wajen wa'azi kace kai wane yana yin abu kaza wallahi ba zai saurare ka ba zai ce ka fallace shi ne ba fadakar da shi kake son kai ba ko ba haka ba kaga ka kore shi ka mai da shi ne maimakon ka ja shi ka fadakar da shi annabin Allah ya ce ma balu aqwamin me ya samu waɗansu mutane yastarituna shurutan sukan kafa waɗansu sharuda masu yawa laysa fi kitabillahi waɗannan sharudan babu su a cikin littafin Allah manufa babu su a sunnan manzon Allah kenan saboda duk abinda annabin Allah ya zo da shi yana cikin littafin Allah ko ba haka ba haka ne ko ba haka ba to a ina hadisi ya tabbata bukhari da muslim hadisi abdullahi ibn mas'ud wata rana yace annabin Allah ya tsinewa wadda za ta sada gashinta da wadda aka yi sadar mata da gashi da mai sana'ar sadar da gashi wato ta kara gashi ko kuma mai shafe shafe ta canza halittanta ko mai wacce za ta aske giranta duk annabin Allah ya ne ya la'ance su sai wata mata ummu yaqub da ta ji abdullahi ibn mas'ud yana karanto wannan hadisin sai ta zo ta kalubalanci abdullahi ibn mas'ud take abdullahi ibn mas'ud me mata suka yi maka kake la'antar su abdullahi ibn mas'ud ce me ruwa na ba ni na la'ance su ba annabin Allah ne ya la'ance su kuma yana na a cikin littafin Allah ita kuma ba jahila bace tace na karanta littafin Allah daga farkon sa har karshe daga fatiha har min aljinnati wan nasi ban ga abin da kake faɗi ba Abdullahi ibn Mas'ud sai in dai kin karanta alqur'ani lalle abinda na faɗa yana cikin alqur'ani sai baki karanta inda Allah yake cewa wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ba baki karanta inda Allah yake cewa abinda manzon Allah ya zo muku da shi ku yi riko da shi abinda ya hana ku ku hanu sai eh na karanta to wannan yana ciki kenan kaga idan annabin Allah ya faɗi wani abu fassara ne daga umurnin da Allah ya cikin alqur'ani saboda anan fadan cewa fi kitabillahi ba dole ka samu nassin cewa ga abin a cikin littafin Allah ba a'a littafin Allah ya dunkule ya ce mana muyi wa annabin Allah biyayya muyi abinda yake muyi abinda ya hana mu hanu an fahimta saboda ka wanda waɗannan sharuɗan babu su a cikin littafin Allah annabin Allah yake cewa manistarata sharban wanda wannan zai baka fahimtan hadisin da annabin Allah yake cewa hadisin Abi Bakrata hadis Abdullah ibn Abbas hadisin Abdullah ibn Umar sun tabbata Bukhari da Muslim hajjin ban kwanan da annabin Allah yayi wa'azin da yayi yake tattaraktu fikum ma in tamastaktum bihi lan tadhillu ba'di abadan kitabullah na bar maku abinda in kuka yi riko da shi bayana ba za ku bata ba har abada littafin Allah sai ke to ai littafin Allah aka ce babu sunna a ciki babu hadisi a ciki jahili ne kai kidahu mine baka san me ake nufi da wato na bar maku littafin Allah ba littafin Allah yana nufin littafin Allah da sunnan manzon Allah saboda littafin Allah shi yayi umarni a yi riko da sunnan manzon Allah kenan yaya zaka yi kace annabin Allah bai yi wasiya ai riko da sunna ba an fahimci wannan saboda kan maganan annabin Allah anan cewa yayi me wannan sharadin babu shi a cikin littafin Allah yana nufin babu shi a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kan wanda ya kafa sharadi wanda sharadin babu shi a cikin littafin Allah ko sunnan manzon Allah to wannan sharadin bai cancance shi ba rusasshe ne sharadin annabin Allah don mubalaga wa in istarafa mi'ata marra ko da sharadin sun kai 100 ko kuma ya nanata sharadin so 100 wannan sharadin rushe yake bai da makamashi bai da matsaya an fahimci wannan kala aliyu wato bin abdullahi almadini wanda yake ruwaito hadisin malamin imam al-bukhari kala yahya bin sa'id al-qattan anan gurin ko wanda Yahya anan ba wancan da yazo a wancan isnadi na gaba ba wanda Yahya bin Sa'id al-Ansari ne anan gurin Yahya bin Sa'id al-Qattan ne wanda Yahya bin Sa'id al-Qattan shike daidai da Sufyan bin Uyayna wanda Sufyan bin Uyayna da Yahya bin Sa'id al-Qattan da Abdurrahman bin Mahdi surra su shekara daya shekara ta 198 wanda sune Ali ibn al-Madini zai iya riskansu saboda Ali ibn al-Madini an aife shi kamar yadda na faɗa a darasin da ya gabata shekara ta 161 wanda wannan shekaran ne Sufyan bin Sa'id bin Masruk al-Thawri ya rasu kenan ba zai yi ji hadisi daga min wanda Yahya bin Sa'id al-Ansari ya rasu shekara ta 140 da wani abu bai ma kai da 50 ba kaga cancan nesa ne rasuwarsa ba zai yi a ce Ali ibn al-Madini ya rawaito hadisi daga gurinsa ba an fahimci wannan saboda haka anan Yahya bin Sa'id al-Qattan ne wa Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Thaqafi an Yahya kun ga sun rawaito daga Yahya an Amrata bint Abdurrahman wannan wani hanya ne wanda ake kira mutaba'a wato hadisin ya zo ta hanyar waɗannan su ma وقال جعفر بن عون ان يحيى حرز ون يحيى بن سعيد الانصاري قال سمعت عمره يا كان ون متابعه دون بينه cewa عمره وتو يحيى بن سعيد الانصاري يا جيني daga عمره saboda in kun lura a riwaya ta sama can ta farko يحيى عن عمره akace ko an ilimin musarraful hadith wato lafazi ne da yake da ihtimalin mutum ya ji bai ji ba to don a tabbatar da ji aka kawo wannan riwaya da ta zo da cewa an Yahya qala sami'tu amrata ko naji Amra binti Abdurrahman qalat samitu Aisha itama farahat bisama'i naji Aisha babu ihtimalin cewa akwai wani wasida a tsakanin su. Rawahu Malik, haka Imamu Malik bin Anas ya ruwaito hadisin an Yahya bin Sa'id al-Ansari an Amrata anna Barirata walam yadhkur Sa'ad al-Minbar, amma a riwayan Imam Malik bai ambaci cewa annabin Allah ya hau kan minbari ba. To wannan a takaice hadisin wato da Imam al-Bukhari ya kafa dalili da shi cewa annabin Allah ina mahallu shahid, me alakan hadisin da kuma tarjaman da Bukhari ya kawo. Akwai fiqh al-Bukhari fi tarajumihi anan babu zaka riski alakan kai tsaye a fili yake. Tunda annabin Allah ya hau minbari, minbari kuma a ina yake? A masallaci. Ya ambaci abinda ya shafi cinikayya, wannan shine mahallu shahid. To mu dawo kan matsala mu, shin ya halatta yi ciniki a yi saya da sayarwa a cikin masallaci? Na kawo mana hadisin da ya tabbata cikin sunan, hakan nan wato hadisin Abu Huraira da hadisin abin nan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Hadisin Abi Huraira annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yazo cikin sunan Tirmidhi, kuma Imam an-Nasa'i ya ruwaito shi cikin Amalul al-Yawm wal-Layla, yake cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yake du mutumin da kuka ji yana ciniki, yana saya ko yana sayarwa a masallaci, ku ce kar Allah ya saka yi riba a cikin cinikayyan naka. In kun ji mutum na sanar da wani abinsa da ya bata a masallaci, ku ce kar Allah ya mayar maka da abin abinda ya bata. Sali yazo yana cewa abu kaza na ya bata ko akwai wanda ya gani, ku ce la raddahu Allahu alayk, kar Allah ya mayar maka da abin. Wanda wannan bangare ya tabbata cikin Sahihu Muslim hadisin Buraida, annabin Allah ya ce du mutumin da kuka ji yana talako yana abin nan neman abinsa da ya bata yana sanarwa a masallaci, ku ce kar Allah ya mayar maka da abin. Wanda riwayan Abdullah ibn Amr ibn al-As wanda yazo cikin Sunanul Arba'a da Musnad Imam Ahmad da ma sauran Sahih Ibn Hibban da sauransu, cewa annabin Allah ya hana rera waka a masallaci, wanda mun kawo hadisin, da wato neman abin da ya bata a masallaci, da saya da sayarwa a masallaci, da kuma yin halaka, yin da'ira a masallaci ranar Juma'a kafin sallan Juma'a, annabin Allah ya hana. Tayyib, a ka'ida muka ce annahyu idan yazo a ilimin usulu yana nufin me? Annahyu yaqtadi at-tahrim, wato haramci ne kenan. Tunda ko haramci ne, bai halatta aimi ai saya da sayarwa a cikin masallaci, bai halatta a yi maganan haya a masallaci, bai halatta duk abinda ya shafi cinikayya a yi shi cikin masallaci. Kar ka ɗauka sai mutumin da ya shigo da kayan talla a cikin masallaci ka ce kai wane ba, a'a, shagonka yana can a wajen masallaci, ko me kake sayarwa, ku shigo a masallaci don kun zauna tare bayan an idar da sallah kuna hira, wallahi abu kaza din nan to nawa za ka sayar min da shi? To wannan ma kai kun kulla ciniki a masallaci, du ya shiga ciki, haramun ne. Ko da akwai maganganun malamai, amma du maganganun su wannan hadisin mutukan ya inganta ya rushe maganganun malamai da suka zo. Wanda kusan wannan shine dalili wanda ash-Shawkani ke ce du malamin da suka yi sassauci ba su da dalili, cewa haramun ne yin ciniki a cikin masallaci, ba dole sai an shigo da abin cinikin ba. Sawa'un kulla abinda ya shafi kudin haya kuke magana, ko canji kuke magana, ko wani abinda yake da alaka da kasuwanci, to haramun ne ku yi shi a cikin masallaci. Wanda muka kawo mas'ala ta shin yin talla ko tallata abu, don talla ne ko? A misali a spika yanzu in ce to muna cikin masallaci kuma, amma karantarwa ne ko? a ce wane ya buɗe shagon abu kaza wanda yake bukata sai ya tuntube shi wannan me sunan sa ko akwai kaset na karatun wane wanda yake bukata a nema a shago nan ba kaza ko akwai wani kamfani a kiyaye kaza da kaza shin wannan shi ya halatta a masallaci ko bai halatta ba talla yana babin bai'u wa shira ne ko ba babin bai'u wa shira bane yana babin kasuwanci ne ko ba babin kasuwanci bane fi'lan yana babin kasuwanci bina'an akan wannan na nakalto mana fatawan Muhammad ibn Mukhtar al-Shanqiti an masa tambaya akan wannan a sharhin sa na Zadul Mustaqni yake cewa wannan ya shiga cikin haramci haramun ne ayi talla wanda ma tambayan da aka masa cewa irin mujallu wannan da muka karanta dazu misali da muke magana zai zo da lokutan sallah yayi bayanin zakka kaza 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 amma a ƙarshe ce wanda a tuntubi abu kaza a tuntubi wani yace wannan ma haramun ne saboda talla ake wa wannan kamfanin da manna shi a masallaci kawai in mutum zai fi sabilillah yayi ba tare da bada wani lamban waya lamban kaza ba saboda haka bina'an akan wannan la shakka yana da kyau in ma aqallu sai shubha ne shubha kuwa annabin Allah yace manit taqash shubha faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wannan babi kenan sai mas'ala ta biyu da muka kawo mas'alan muna magana akan cikin masallaci to haraban masallaci yana da hukuncin masallaci ko bai da hukuncin masallaci wanda in mun ce ciniki bai halatta a cikin masallaci ba shin ya halatta a wajen masallaci tunda wannan haraba gashi an masa katanga an san iyakacin masallacin wanda ya cinikayya a waje anan shin shi ma ya shiga cikin hane da haramcin da aka fada cewa kar a yi cinikayya a cikin masallaci ko bai shiga ba mas'ala ta akwai sabani tsakanin malamai wanda ya ba wa haraba hukuncin masallaci ban sani ba kafin ni na faɗi abinda zan faɗi ku wane matsayi kuke ba wa haraban masallaci a tanan ba yi da hukuncin cikin masallaci kunan ba yi da hukuncin masallaci mutanen tsakiya to barin tambaye ku tun da kun ce haka in na zo ranar juma'a liman yana hudu ba ban samu cikin masallaci ba na samu wajen masallaci zan yi raka'ata ne tahiyatul masjid ko ba zan yi ba zan yi zakai in zakai ka ba shi hukuncin masallaci eh ciki ya cika amma ai meye hadisin yace idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn ko idan ka ce man zakai rak'atan tahiyatul masjid aw waja'a haraba saboda yana da hukuncin masallaci to ka ba shi hukuncin masallaci to kace ciniki bai halatta ba amma in ka tsaya kan kafanka cewa haraban masallaci haraba ne bai da hukuncin masallaci ko da masallaci ya cika na zoran juma'a ana hudu ba in zauna in saurari hudu ba ya fi in tsaya ina nafila saboda ban shiga masallaci ba saboda ban ba wa haraban masallaci hukuncin masallaci ba tunda eh na yadda mai al'ada in ta zo ka yadda da shiga haraban masallaci eh ka yadda da shiga masallaci to kaga ka bambance hukuncin haraban masallaci daban da hukuncin masallaci to me yasa kake nafila ka tsani kafin in ko ana hudu ba kaga kana ta nafila wannan kuma an kebe shi ne da masallaci cikin masallaci saboda ka anan gurin malamai suka wanda wannan gaskiya shine maganar idan ka ba haraba hukuncin masallaci ciniki saya da sayarwa ko kasa kaya a haraban masallaci haramun ne. In kuma ka ce a'a masallaci ake magana, gini inda aka gina cikin masallaci haraban masallaci bai da hukunci, sai ka ce a ciniki da kasa kaya a haraban masallaci ba haramun bane. Wannan shine ra'ayin malame, abinda karin jayar shine abinda zaka gina hukunci akai. Shi Muhammad Mukhtar Shankaibi yana ganin abawa masallaci haraban masallaci hukuncin masallaci matukar an katangaye harabar. Wanda in kuka lura kasan Saudiya, haram duka iya harami ba za ka ana sai da wani abu a ciki ba, daga kofan iyakaci inda za ka ga masu kasa kaya masu komai inda suke tsayawa, duk girman haraban nan ba za ka ga wani ya shigo da kaya yana sayarwa a ciki ba. Almuhim ya danganta ga yadda ka fahimci fatawar da kuma yadda kake ganin shin haraban masallaci yana da hukuncin masallaci ko bai da hukuncin masallaci. Wannan kenan mas'ala ta ƙarshe, nuna cewa lokaci ya abin nan. Shin in an kulla cinikin a masallaci za a warware cinikin ko ba za a warware shi ba? Tunda mun ce haramun ne, kaddara an zo an kulla cinikin, to anan ijma kusan malamai gaba daya, al-Iraqi da yayi sharhin sunan Tirmidhi sai malamai sun yi ijma'i cinikin ya kullu ba za a warware ba amma an yi haramun. Waɗansu kuma su ce a cinikin bai yi ba, in haya ne. Misali a masallaci suka yi yarjejeniyan biyan hayan, daga ba aka fahimci sun aikata haram ko su samu rikici suka tafi gurin alkali ya yi musu hukunci, ran malamai suka ce a cinikin bai yi ba, amma kuma tunda mai haya ya yi amfani da gurin sai a dubi nawa suka yi yarjejeniya, sai a masa wato ujratul misli, irin wannan gidan haya nawa ya kamata. Idan jahilai ne sai a yi kutunci cewa irin wannan zai kai kaza, sai a ce to kai wanda kai haya ka biya, inda 10,020 suka yi za a rusa wannan a yi masa sabon wato kuɗi ya biya. In kuma da saninsu suka yi, za a lizimta wa mai haya ya biya 20,000, mai gida a bashi ajrul misli, abinda ya karu a sa a baitul mali. Kun fahimci wannan? Almuhim abinda ake son a gwada mana, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal afal, ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Kenan masallaci an yi shi ne don ibada, don ambaton Allah, ya kamata mutane su karkade abinda ya shafi duniya, su fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala, sun zo ɗakin Allah ya zama cinikayyansu ne na lahira za su yi a nan gurin, ba cinikayyan da abinda ya shafi duniya ba. Saboda haka wannan shi ne, ta fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.